It's youngest Hassan on the beat, baby.
Are you a block? Dutch.com.
Aisha, humerata so zuciya takilike nileke har abada so yayyar makar musake
Aisha humerana zum kama hannuna kalike ni da kai har abada so yayyar makar musake
Sauti, naga arioblog.com.